أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تاتبتك الله سبحانه وتعالى ديسا كهدامو
رب اشرح لي صدري
أكراتمنا للتاهم باب مالمي عبد السلام وحيد بالي للتاهي من سنة طريق الصالحين إلى رب العالمين. عند يو إن شاء الله تعالى زامي درسي نتقوس أتكوانا للتاهي وانديكي كان تدهم هنيا تنقر تتنباي دومين إساء وجان الله سبحانه وتعالى واندوانا للتاهي نيواندا ya kumshi bayani akan dukkan wata ibada da muke yi ta yau da gobe. Mafi yawan su bamu san fadala da kuma daraja da muke samu a aikata wannan ibadu ba. To shine malam sai zaƙulo mana hadisai wanda suka yi bayani akan dukkanin dangin ibada wanda musulmi yake yi, cewa akwai fadala da Allah subhanahu wataala da kuma ladaddaki da darajoji da aka tana dama mai aikata wannan ibadoji. Sallah da muke yi, azumi, zakka, koma menene da muke yi, akwai lada kuma akwai fadala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kalkashin aya ta cikin suratul zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Idan aka ce mithqalu dharra, ita zarra da turanci ita suke ce ma atom. Atom din wannan ana kwatanta ta da idan aka samu koha inda rana ta haska a cikin daki, wannan hasken ranar da ya biyo cikin kohan nan zaka ga wasu abubuwa suna yawo a ciki wanda kai kadan ka kama su. To wa'annan a samu guda daya shi ake cewa kwayar zarra. A misali kenan. To idan ka aikata aiki nagari daidai da wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa za ka gani a kayanka. Haka nan idan ka aikata kwayar zarra daidai da kwayar zarra na sharri, haka nan shi ma za ka gani a kayanka. Kenan wannan wasu dangi ne na ibadodi wanda wasu muna yin su, wasu kuma ba ma yin su. To wannan dama ce ta musan fadala da aka tanada ga wa'innan ibadodi domin mu dage a kai, domin rayuwar tamu a lissahi take, ƴan kwanaki ne za mu koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ba abin da zai hudda mu illa iri-irin wa'annan ibadodi da muka aikata a rayuwar mu ta duniya. Muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma ya taimake mu ya amshi ayyukan mu da muke aikatawa. Malaike cewa ar-ruku'u was-sujudu يغطان الخطايا. ركوعي wannan da muke yi a cikin sallolinmu da sujada da muke yi a cikin sallolinmu yace yaghtani al-khataya, suna daga cikin sababba na kankarar zanubai. Sai malai ya kawo mana hadisi na Ibn Hibban wanda Albani ya inganta hadisin, yake cewa an Jubair ibn Nufair anna Abdullah ibn Umar ra'a fatan. Zubair bin Nufair yake cewa ya ga Abdullahi bin Umar ya ga wani mutum wa huwa yusalli, yana sallah. Kana Abdullahi bin Umar ya ga wani yana sallah, kad atala salatahu, sai gani tsayuwar shi ta yi tsawo, wa adnaba fiha, kuma ya tsawaita sosai. Faqala, sai Abdullahi bin Umar yake cewa man ya'rifu hadha, wa san wannan mutumin. فقال رجل انا, sai wani yace ni na san shi. فقال عبد الله, anan sai Abdullahi yake cewa law kuntu a'rifu, yake cewa inda na san shi la amartuhu an yuqila ruku'a was sujud, da na umurce shi ya ringa tsawaita ruku'i da sujada. Kaji magana ta sahabi, wa'azi ne yake so ya musu ya ma mutumin, kuma su ma wanda suke saurare su ma su ji wata fadala da zai gaya musu ta yin ruku'in da sujada. Yace inda na san shi da na umurce shi ya ringa tsawaita ruku'in shi da sujadar shi, sai ya gaya musu dalilin da yasa ya faɗa haka. Sai ya ce fa inni sami'tu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul, saboda ni na ji ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal abda, bawa idan idza qama yusalli, idan ya tashi zai yi sallah, utiya bi dhunubihi, sai a taho da zanuban shi kullaha, duka zanuban nashi, wa wudi'at ala ra'si, sai a dora wa'annan zanuban nashi a saman kanshi, wa atikihi, da kuma kahwadin shi, fa kullama raka'a, a duk lokacin da ya rukui aw sajada ko ya sujada, tasaqatat minhu, sai zanuban su ringa sabka daga jikin shi. Ina hata mun ji wannan hadisin da kyau. Duk lokacin da kai ruku'i ko sujada, za a dauko zanubanka baki daya sai a dora su a saman wuyanka da kafadinka. Lokacin da kake ruku'in wannan zubani suke yi, lokacin da kake sujadan nan zubani suke yi, har sai ka dago. To shi ne yake cewa inda na san shi da na ce mishi ya ringa tsawaita ruku'in, saboda ka tsawaita su yi ta zuba su yi ta zuba, saboda idan ka bubbuga ka taso kaga ai abin da ya zuban ba diya bane ba. Idan kuma ka tsaya a daidai na farilla, tasbihi na farilla, ka taso kaga abin da ya zuban dai ya zuban, amma dai ba kamar wanda ya tsawaita ba a cikin ruku'in shi, ba kamar wanda ya tsawaita a cikin sujada ba. Dan haka kaga wannan hadisin mu ma na karantar da mu mi, idan mun zo sallah mu ringa kokarin nutsuwa a ruku'in mu da sujadan mu, mu bar matsuwa in ba da wata larura ba, mu bar matsuwar tasowa daga ruku'i ko sujada. Liman misali ya dan jima a sujada ko ruku'i, in dai ba larura gare ka ba, in dai ba wata larura ke da kai ba, ba abin damuwa bane ba, abin jin dadi ne, saboda zanubai ne suke tahiya. Idan kuma kai kadai kake sallai, to lokacin nan kuma ce libir dama ta samu, iya daga cikin kaifiya ta kiyamul layl, gwalgwadon tsayuwar da kai. Misali a ce kayi tsaye kai ka karanta izini guda, to gwalgwadon wannan tsayuwa ana so ka yi ta gwalgwadon wannan arkuni. Misali a ce ka ɗauki minti 10 ko minti 15 a tsaye, in son samu ne kuma a samu minti 10 ko 15 ɗin a rukui da kuma sujada, ba abin da kake illa tasbihi da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya daga cikin kafiya ta yin kiyamul layl, wata rana mu ringa gwada irin wannan, kenan mu ringa sassauyawa, yau in muka yi wannan gobe mu yi wannan. Sai yake cewa rawa Muslim, Muslim ya yi ruwaya, an Amr bin Sa'id bin al-As, daga Amr bin Sa'id bin al-As qala, yake cewa kuntu inda Uthman, yace na kasance a wajen Uthman, Uthman bin Affan, fada'a bi tahurin, sai yace a kawo mishi abin arwalla. Fa qala, sai yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة يجي باب ولي مسلمي وند صلى ود اتفلن تامي ذات رزكيشي اولا لوكا تيزي تاشي صلى فيحسن وضوءها سي كوتة أرولتا وخشوعها ya kyautata ruku'i khushu'i a cikin sallah wa ruku'aha ya kyautata ruku'i bi ma'ana yayin shi da kyau illa kanat kaffaratan lima qablaha sai wannan sallar tashi ta zame mai kaffara da zanuban da ya dauka kahin wannan sallah min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan yace matakar bi aikata wanda ta kabira babba ba wa zalika ad-dahr kullu wannan kuma a dukkan lokacin da zai sallah kenan duk rayuwar shi in dai zai yi sallah wannan sallar da zai tana kankare mai zanubai kanana manyan ne sai ya tsaya yayi tuba wadda ta cika sharadai baki daya. kaga wannan fadala ce babba akan abin da ya shahi ruku'i da sujada. Allah taimake mu ringa cika su mu yi yanda ya dace. Yace fursatun liman ghalabatu nafsuhu fa aznaba. Yace ita sallah dama ce da wanda ghalabatu nafsuhu san ran shi ya gallabe shi fa aznaba sai aikata zunubi. Tunda mafi yawa wani lokaci muna yawan zargin shaitan, idan mutum ya aikata bai ce shaitan ne, eh tabbas shaitan ne, amma kai ma kuma wani lokaci kana da gudunmuwa wajen bin san ranka, bin san rai. Shi yasa Allah yake cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, akwai wanda ya dauki ubangijin shi shine san ran shi. Yanda ubangiji yake sa ka yake hana ka, to shi ma akwai wanda san ran shi yake bi. Idan abu yana so a ran shi kawai aikata yake, idan bai so ko bai aikata ba, kenan kaga wannan ran nashi ita ya dauka a matsayin ubangijin shi. Ita kuma dama rai in ma ta kun amara bi su'i ko ta kun mutma'inna, ko ta kasance mai umurni ce a ji a aikata aikin banza, ko kuma ta kasance mutma'inna ce a rai ce ta kirki allawama wadda ake so dukkan musulmi yana da ita. To idan muka bi san ranmu har muka je wani muka aikata wani zunubi, sai malai yake cewa yin sallah dama ce ta wannan zunubin da muka aikata ya tafi, matukal ba kabira bace. Fi sahihai, hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim, an ibn Mas'ud, hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa anna rajulan, wani mutum wata rana asaba min imra'atin qublatan fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum wata rana ya sumbaci wata mata. Idan aka ce wata mata ana nufin ajnabiyya, bi ma'ana ba mata shi bace, karambanin shekai shi. Fa akhbarahu, sai zo jama'a sallallahu alaihi wasallam sai ba annabi labari. Fa anzalallahu azza wa jalla aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Sai Allah subhanahu wa ta'ala sabko ayan nan inda yake cewa aqimis salata, ku tsayar da sallah, tarafay an-nahari a wani sashi na rana, wa zulafan min al-layl da kuma cikin dare, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, saboda ayyuka na gari suna tahiyyatun mumuna. Fa qala ar-rajul, sai wanda yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ali hadha, wannan bayanin da aka yi na cewa laihin da na aikata wannan sallar da nayi a matsayin ta tahiyyata wannan zunubin da na aikata ne na wani na ni kadai? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, li jami'i ummati kullihi, wannan sako ne na al'umma ta baki daya, cewa idan zunubi bai kai kabira ba, to sallarka arwallarka zuwa sallah ayyuka ne wanda kake yi wanda suna kankare maka zunubai kanana. Wannan hadisi kuma ba yana bude koha bane ga mutum ya ringa aikata masha ashi kananan zunuban shi yace ai yayi sallah yayi kaza ai sun tai shikenan. A idan ka bude ma kanka koha ta aikata kananan zunubai, insha Allah rubuta ka aje jibjibin nan zaka aikata manya. Ka bude koha kenan, ka yi muqaddima, ka yi shara hanya, lokacin da shaitan ya zo yau dare kai ke nuna maka wannan zunubin karami ne ba komai bane ba, duk lokacin da kake kallon kanankan zunubi to shaitan ya kare da kai. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mummuni shi ne duk zunubin da ya aikata dukkan kanta shi zai rinka daukan shi, ka ce dutse ne aka dora a saman kanshi, yana haka yana kallon shi yana tsoro faɗo mishi saboda tsoro ka Allah kama shi. Yace shi kuma wanda zuciyar shi ta yi tsatsa, idan ya aikata zunubin kai ka ce kuda ne ya hau sama hancin shi, dan daga hannu kudin ya tashi, kenan bai ma damu bai ka aka bada cewa yayi wani zuciyar shi ta riga, to wannan shi ne ake ce ma kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksubu, wa'annan su ne wa'anda suka samu tsatsa a zuciyarsu. Dalilin zanuban da suke aikata suna ganin kanana ne, duk zanuban da ka aikata sai amma tas a saman zuciyar ka baki. Idan ka saki aikata wani a saki, idan ka saki aikata wani har zuciyar ta yi baki, sai kasance zuciyar ta yi tsatsa, sai kasance ba ta neman komi sai sharri ba alkhairi a tare da ita. Don haka mu kiyaye, in dai zunubi ne aka ce ma wannan zunubi ne, to kawai ka kiyaye kanka a kan shi, ya kasance lissafawa ne za a ringa yi da hannu, ko kuma kai ma an zaka matan ka lissayi, ya kasance da hannu zaka iya lissayi, ka ringa tunowa, can ka tuno wani, haka ya kamata mun ya kasance. Tunda bai yiwuwa kana musulmi, kana dan adam a ce baka yi kuskure ba, kai laifi ba, wannan lazim ne halittar ka ce haka nan. Tun asali dole ne dan adam sai ya aikata kuskure, in dai ba annabi bane, to wannan kuskuren a matsayin ka na mummuni kamata ya kasance ilga shi kake da hannu, kuma shi ma sai ka ringa tunani zaka tuno laifi, to kwana ka ringa rubuta. Kenan me ake so? Kai kokarin kiyayewa, kai bakin kokarin ka naka kiyaye. Shedan biya baraka ba, ko yaushe na yana kokarin ya rufe ka. Shedan kowa alkarama yake neman halaka. Azani ke karanta wata kissa ta wani bawan Allah daga cikin Banu Isra'il. Bawan Allah ne kusa a wancan lokaci wanda aka samu mabiya Annabi Isa, sun kasance masu riko da addini wasu da wasunsu. Zaga mutum irin na sufayen da suke yi na da, mutum ya koma daji irin na Jurayju, ya koma daji ya yi ɗakin shi, shi kadai a dajin kawai, he wanda zai dinga kame dan abinci, ko kuma shi ya ringa ya fita ya je dan harauta shi ya zo ya zamna shi, dai a nan yake bai da alaka da kowa bare aikata zunubi. Mutum ne nagari, sai dai kai a garin kowa yana reference da shi. Wani, ai wani karshen imani ne, wani mummuni ne. Yanzu kawai sai wani abu ya darsa a zuciyar shi, najin cewa shi kamar ya galibi shaitan, kamar shi ya yi karin shaitan ya rude shi ya aikata wani abu. Wannan dan gururin da shi me ake cewa gururi, wani dan jiji da kai wanda bai mai da al'amarin shi cewa Allah ne yake kare shi ba, cewa shi ne yake ma kanshi, shi ya kare kanshi, wannan ya zama mai musiba. Wata rana jarabawa ta isko shi, wasu bayan Allah za su yi balaguro, ma'aifin sun rasu, sai ƙanwarsu guda suka rasa yadda za su yi su yi balaguron da ita, kuma dole yadda su ajiye ta a garin, to ina za su kai ta, hankalinsu ya kwanta su je su dawo. A nan yadda suka yanke shawara suka ce bari su je wajen wannan bawan Allah su bar mishi ita, za su tafi su dawo. Da suka zo da hwari kiyaye, ya ce babu ta yadda za a yi, ai ba yiwuwa a kamace shi yana wuri a ce kuma su zamna wuri guda, ba yiwuwa haka. A nan sai shedan ya zo ya raya mashi cewa ai ba komi ba ne ba, ana iya mata ɗakin ta a share. Sai ce musu to naji a mata ɗakin ta a share, suka mata ɗaki kamar fasa a fasa da shi, aka mata ɗaki na musnata na irin naga, aka sa ta a ciki take zama. Yanzu abinci shi in ya ɗauko abinci in zai kama ta sai ka tsakiya inda suke, sai aje mata sai koma ɗaki shi. Kenan basu ma taɓa gamuwa ba, bare ma har wani abu ya shiga tsakaninsu. Bayan shekaru, bayan 'yan kwanaki ana haka nan, sai shedan ya zo mishi ya ce bai kamata a bar ma amana ba, kuma kasa leƙa ka ga lahiya ta tashi ko bala'i ta tashi. Sai tashi sai leƙa ɗakin, sai ya duba wai lahiya ta tashi ko ko bata da wata matsala. Leƙa wanda yake idan shi da ya ganta ita ma ta ganshi, kuma sai shedan in ya zo shiga tsakanin cewa shi ya burge ta ita ma kuma ta burge shi. Yanzu sai kasance duk sallar da yake yi kawai kamar ita ce a gaban shi, duk barci in yana yi kamar ita kawai ita yake kame shi, dan ita yake kame shi. Saboda me? Wannan jiji da kan da yana cewa shi yama kanshi, cewa shi ya yi karin shi da wannan, kawai daga nan jarba shi ta zo. So ake duk abin da ka samu kanka ka mika sallama ka mira shi ga Allah, Allah ne ya taimake ka kai, ba kai ba kama kanka. Daga ka maida ma abin kanka, to ka nuna kai kake ma kanka abu ce, Allah bai san haka. Yanzu ana nan ko da yaushe a huskar shi tunanin shi ita ce ita ce, shedan ya raya mai ce ka je ku zanta da ita ba, ya tafi. Da ya tafi cikin wannan zuwa da zawan da yake abin da ya abu tsakanin su suka aikata alfasha kuma har ta samu ciki kuma har ta aiki kawai shedan yace bi wannan amanar da aka baka idan suka dawo ɗan uwanta suka ganta da dato aina ta same shi alhali kai aka bar ma amana dan haka abu mai sauki shine wannan dan kawai kashe shi ka binne shi ya dauki dan ya yanka ya yi rami ya binne bayan kwanaki ya ta kasance kullum kuka take shi dan kuma ya dawo ya ce mishi wannan kukan da take yi in ɗan uwanta suka dawo gaya musu za ta yi saboda kantar take so don haka ita ma in kana so ka zauna lahiya ka asirin ke tuni ita ma kashe ta ita ma ya zo ya kashe ta ya yi rami ya binne ta yanzu shikenan ya ɓata taras shikenan ɗan uwa suka dawo ina al'uwanmu ya ce musu gashi ya sa shi kuma ya yi ƙarya babban laifi ya ce ai kawai rashin lahiya ta yi ta mutu ga kabarinta ta shikenan suka yi ɗan kukansa na kwana biyu wannan shedan ɗin kuma ya shigo a sifa ta wani haka irin wannan mutane na daji ya zo ya ce musu wannan ma abin da ya aikata kunji-kunji aihuwa ta yi ya kashe ɗan kuma ita ma yake tsoro ta gaya muku ya kashe ta kun ga inda ya binne ta nan ku je ku gani har suka je suka diba suka tabbatar ga yaro kuma ga ita yanzu shikenan suka kama shi suka kai karan shi aka ce to hukumcin shi kawai kisa ne an kawo shi za a kashe shi sai shedan ɗin wannan ya bayyana a gaban shi ya ce mishi duka wannan abin da ya faru ni ne aiki na ne tun daga wara har ƙarshe ce aiki na ne dalili kuma jiji da kanga karin gai yanzu ma kuma in daga dama sai in hudda ka ya ce ta zaka hudda ni ya ce kawai imin sujada shi ke imin sujada ka yarda ni abin bauta ne kawai zan hudda ka ba ka ce kawai kawai ya faɗi ne sujada yana sujada kuma suna hudda guyen shi kaga ya fara rayuwar shi a bawan Allah mai cikakken imani kuma ya kare rayuwa a mushriki wannan duka ne ya kawo shi zizi da kai kawai abu ya darsu a ran shi cewa shi ai ya sha Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya zo rasuwa irin wannan sumar da yake yi ka hanyar walwado ɗan jiya suka je na cewa la ba'ad suna laƙana ne kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah idan mutum ya zo gargara haka ake idan kana jiya wannan ƙa'ida ce ta jiya da ka lura cewa mutum ya shiga wani hali dinga maimaita ka ringa ce mai ka ce la ilaha illallah a ba haka ake kawai kai za ka ringa karantawa shi sai ɗauka haibi ka suna mai amma ya kasa wato shi ta inda aka yi wa kuma sai warwado suka ce ya imam yaya muna laƙana ma kalmar shahada kuma kana cewa la ba'ad la ba'ad sai ce wallahi cikin wannan yanayin da na shiga ya ce Allah ya nuna mani shedan ne a gaba ya zo nan kamar Allah ya nuna mai wani yana ce mishi a sifa ta shedan kai dai Imam Ahmad kai dai ni dai ka gagare ni nayi banda abiya gagara me yake so sai yake Imam Ahmad ya ce mai ainihin ba na wasa bane ba ni ai kai kadan jira yake a wannan kalmai ya nuna cewa ni shi yama kanshi ba Allah bane tsare shi duk abin da muke yi musallama shi mai da shiga Allah cewa Allah ne ya mana Allah ne ya taimake mu muka fahimci kaza Allah ne ya taimake mu muke sallah Allah ne ya taimake mu ya kiyaye mu daga saba ma Allah Allah ne ya taimake mu kaza kada mu yi alfahari mu jiji da kai cewa mu muka makan yin wannan ya daga cikin koha babban zaka bude ma shedan ya hallaka ka ya kasance aikin da zaka gabaki dai Allah ya bata shi irin shi ne wani ya zabura ya ce wani wani Allah ba zai gafarta mishi Allah ya ce waye yake cewa ba zan gafarta ma bawa na ba waye yake faɗin wannan magana to na gafarta mai duk zunubin da ya aikata shi kuma mai faɗin wannan magana wanda yake ganin shi ya sha shi ne kirki ne shi kuma na ɓata aikin shi baki kaga duk wanda zai faɗi wannan magana kamar yana so ya nuna cewa shi ya sha ne amma su wane su shi kenan rayuwarsu Allah mabiya ya yi musu ya hudu wannan magana. Dalilin wannan magana Allah ya ce kai da kake jiji da kanka, kana ganin kai na kirki ne, kana ganin kai kasha, to kai na lalata aikin ka baki ɗaya kuma wutar saka. Inna Allah la yuhibbul farihi. Fadlu salatul asr, fadala ta sallatul asr. Rawa Muslim an Abi Basrah al-Ghifari قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجف. مسلم يا رواية دق أبي بصرة الجفاري يكتوى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم يا من صلى صلى العصر بالمخمص ونوليني فكان مسدوزنا أجتوى مخمص فقال سيكتوى إن هذه الصلاة سيكتوى مسونا صلى العصر عرضت على من كان قبلكم أن قبا ترد إتا قال أمو من جسر قبا تيكو فضيعوها سيسك قاتا رسك كينتا فمن حافظ عليها دو وند يكيه صلى العصر كان له أجره مرتين ينال لاد الدجيب دابي ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد كما باب وتسلى باي ونن صلى حسي الشاهد يا بينشيني أرتر ماموس بينا جنب بمعنى باب صلى باب وتسلى جنن تفر الله حسي مقرباتي kenan bayan salat na asar shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hafizu ala salawat wassalatu wusta, ku kiyaye salloli kuma sai ware sai ce wassalatu wusta, da sallah ta tsakiya. Ittifaqan malamai suka ce ita ce sallah ta asar, tana asar, sallah asar tana da fadala, tana da daraja ba karama ba, ku kiyaye ta saboda sallah ce wadda masu yawan yin kailula wani lokaci tana musu ishafi, kuma lokaci kamar ta gangamu sai ka gama wani lokacin ta kusa barcin hesu sai ta yi da kai ka kinta, to sallah ce wacce take da muhimmanci kuma take da fadala, wanda sai gabace mu an fallanta musu ita suka kinta yanda ya dace. Mu kuma wannan al'umma da aka kawo mana ita, dalilin wa'ancan sun bata ta, mu kuma idan muna yin ta bayan ladan mu kuma za a ba mu irin ladan da aka ba su, kenan mu mun samu lada guda biyu domin sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ahmad بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. عبد الله بن عمرو يكتوى من زال صلى الله عليه وسلم وترانا يأم بجسلة فقال سيكتوى من حافظ عليها ونديكي أي وننسلة كانت له نورا ذات كسن تيمش هسكي وبرهانا da kuma hujja wa najatan da kuma tsira minan nari yawm alqiyama daga gidan wuta gobe kiyama. Duk wanda yake yayi sallah za ta kasance mishi haske gobe kiyama. Mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda wa'anda suke yin arwalla kenan al'ummar shi masu yin sallah, yake cewa inna ummati ya'tuna yawm alqiyamati gurran muhajjilina min athar alwudu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su so gobe kiyama suna masu haske a gurabun su na arwalla. Huskan mu da muke wankewa, hannun mu da muke wankewa, kafan mu da muke wankewa, wannan wankiya da muke yi yau da gobe wankiya ne muke, haske ne muke kara musu. Gobe kiyama za mu zo muna haske a wannan gurabe na arwalla. Daga an ga al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ake gane su dalilin wannan gurabe na arwalla. To shine kaga ne yake cewa kanatu da nuran zata kasance mishi haske, wa burhanan kuma zata kasance mishi hujja. Me hujja? Wannan sallah ita ake fara bincikawa gobe kiyama. Da ka zo da ayyukanka ita ake fara dibawa a cikin ayyuka, shin takiyayi, shin an yi ta da kyau, shin komai da ake bukata na sallah wannan ya cika, baka taba lalata sallah ba, baka taba barin ta ba, baka taba kaza ba, duka abin bincika. Idan aka samu nakasu a ciki sai a dauko daga cikin nafiloli da kai sai a ciki. Idan ko baka da nafiloli kai to ka tsaya ne a farilla kadai, sai aka samu sallolin duka an baka zero a kansu, to an samu matsala. Iya daga cikin fadala ta yin nafila zamu gani a gaba kenan. wanda zai kara mana karfin guwa mu rinka yin nafila idan mun samu matsala a farillan mu sai a dauko sai a cike mana kaga ta zama mana burhan ta zama mana hujja duk wanda ya rike sallah to ana kiddantan cewa akwai ayyukan da ba zai aikata ba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana aikata alfasha da ko manyan munkari to kaga wanda ya kiyaye sallah da aka duba sallar shi aka takiyayu to ana sa ran cewa sauran abubuwan ba sai an bincika ba saboda duk wanda ya kokarin tsayawa duk wani yayi abin da aka dora mishi so biyar dan abin da aka dora mishi a shekara so daya ko so biyu ba zai gagare shi ba wanda ya kiyaye na wuni so biyar abin da aka ce yayi a shekara so daya ba zai gagare shi ko to daga an ga sallar ta yi ka kiyaye lokaci bil umman to alhamdulillah Allah taimake mu ci gaba da kiyayewa sai ya ce wa man lam yuhafiz alaiha wanda kuma bai kiyaye wannan sallah ba lam takul lahu nuran wala najatan wala burhanan ba za ta kasance mishi ba haske ba za ta kasance mishi hujja ba ba za ta kasance mishi tsira ba gobe kiyama wa kana yawmal qiyamati ma qarun dan tashi kiyama zai tashi tare da su karuna wa fir'aun da babban fir'aun wa haman da hamana wa ubay bin khalaf da kuma ubay bin khalaf wa ma adraka man ubay bin khalaf wa sanan da kaiwa ake cewa ubay bin khalaf ai mun san qaruna ko shi akai mai arziki a daula ta fir'auna inna qaruna kana min qaumi musa fa baza alaihi wa atainahu min alkunuz ma inda mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaji fi ma ataka allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard da ya tashi ba da amsa ɗan uwan shi ne Allah ke cewa Qaruna ya kasance daga cikin mutanen Fir'aun yana daga cikin mutanen annabi Musa sai dagawa ya juya baya ya yi zalunci Allah ya ba shi dukiya wadda masu ɗaukan duke masu ɗaukan kilan da ake bude inda dukiyar shi take wajen katai 40 suke daukan kilan kawai dan wani suke ce mishi la tafara kada kai alfahari inna allaha la yuhibbul farihi Allah ba san ma sai alfahari da ya tashi ba da amsa sai yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi shi ho wannan dukiya ilimin shi ne na economy da tattalin arziki yasa ya tara ta ba wani bane ba shi an nuna mishi Allah ya baka inna a shi ba haka ba sai Allah ya ce to fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka darkake shi da shi da duke duka cikin kasa Allah bai sa alfahari kada mu yi alfahari Allah baka lafiya ya taimake kana addini ya taimake a kawai ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah ne ya taimake ka kasance haka inda ya so wallahi baka kasance haka ba shi sa duk lokacin da muka wanda larura to mu tausaya ko mu tausaya ma kanmu sai ni addu'a annabi yace duk wanda kaga wanda larura kace alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ina ma Allah godiya da ya bani lafiya bi ma'ana ya kiyaye ni da abin da kai aka jarabce ka da shi kuma Allah ya faddalani akan daiwa daga cikin halittun shi kai wannan addu'a annabi yace wannan jarabawar ta wannan mutumin kai ba ta samun ka mutum ne ka gani misali tsautsayi ya kawo an cire mishi kawa sai kai wannan addu'a to kai insha Allah ba a cire maka kawa mutum ne ka gani abu ji sosai irin wannan wata rashin lafiya koko wata musiba ko wani annoba kai wannan addu'a kai wannan abin da ya samu wannan mutum kai ba zai samu ba kaga menene muke yi a wannan addu'a me a koyar da mu godiya ga Allah da kuma nuna cewa mu ma da muka samu kanmu a yanda muke ba mu kama kanmu ba Allah ne mana ko muna roƙon Allah kada ya jarabce mu da jarabawar dima wani kenan mun mai da al'amarin ga Allah to Qaruna halin shi kenan dalilin wannan abu kuma aka darkake shi sai Haman shi Haman waziri ne ai na Fir'auna ya Haman ibn li sarhan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba Haman shi masanin gini ne shi ne ya yi ma Fir'auna etaj din da ya hau ya hannu baki biya yace ya ta yazo so ke kashe Ubangiji Allah Musa da aka ce a sami shi yaji ya hau da kibiya ya halba shi so ke kashe Ubangiji azan Fir'auna malalaci ya tashi cewa mutanen shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san ban kuna da wani Allah an bani ba shi shine Allah kai da abin yayi nisa ma sai ce wa ana rabbukumul a'la yace ni ne Ubangijin ku madaukaki to wanda baya sallah tare da wa'annan za ta rashi wanda lalata sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر abin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah wanda ya barta ya kafirta malamai sun kai ruwa rana suna tattaunawa ana zuwa ana zawa shin wanda bai sallah in ya mutu za a binne shi a makabarta ta musulmi ko ba a binne shi ba shin za a mai sallah shin za a mai addu'a Allah ya yi mishi shin kaza ake takardama masu zahi suka ce babu wannan maganin sai Uthaymeen ta suke babu maganin abin ne wanda bai sallah ma a masallaci na musulmi a makabarta ta musulmi ba musulmi bane bima ja'a fi al-ahadith kathira da dalilai da suka zo a hadisai daban-daban sai ya ce wa Ubay bin Khalaf haka da Ubay bin Khalaf wani babban arni ne shi mi aka yi shi kawai gurin shi a duniya ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai gure shi kenan daga cikin abin da yake faɗa ma yake yawan maimaitawa sai yake cewa ni bazan zauna lafiya ba matukar annabi yana rayi kawai gure shi ya za a yi shi ya kashe annabi sibil din shi in dai an gama wajen yaki kawai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana qatiluhu annabi ce ni zan kashe shi da hannuna kuma shi da aka kai mai labari aka ce annabi ya ce shi zai kashe ka to muharin inda hankalin shi tashi yace kaga wannan magana da annabi ya faɗa bamu taba sanin shi da ƙarya ba bamu taba sanin shi in ya faɗa abu ya saba ba tabbas daga sai yake nema zai kashe ni to dan haka ni kuma ni zan rigaye shi ni zan fara kashe shi kai kashe aka zo gazo ta Uhud wuriya ya mutse sahabai suka ce ya rasulullah ga mutumin ne yana zawa gadan-gadan ya tunkaro shi sauke kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi anan ya juya a shi wani mashi ce ku bar shi yana zawa ya daidaici duka jikin shi karhe ne irin dirakin nan da ake sawa na kayan yaki na inda in aka buga mashi ko takobi ko wani abu duka baka sabe samun ka ya same shi a tsakanin inda ke da kwai tsakanin hula da riga rigar wannan ta yaki ai ba a gamu ba suke in a gamu suke ai ba a iya juya ba to a raba suke rigar daban wannan yin daban to tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya same mashi a ciki da ya danna mai shi a cikin wannan wurin nashi jini ya ringa bulbulowa haka sai kasance babu hanyar ma da jinin zai huta neman hanyar da zai huta yake babu saboda nan ƙarhe nan sama ƙarhe kuma kofa an sa mashi a ciki sai ga shi na gurnani a cikin ƙasa yana cin ƙasa yana neman ya lumwashi da rashi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne mutumin da annabi ya kashe da hannun shi kuma shi ne na ƙarshe shi ne na farko shi ne na ƙarshe idan tambaye ka waye annabi ya kashe da hannun shi ka ce Ubay bin Khalaf to tare da Ubay bin Khalaf za a tada ka idan baka sallah Allah kiyaye yace fadlus salat fi awwal waqtiha fadala ta yin sallah a farkon lokacinta yace fi sahihai salatu fi awwal waqtiha min afdalil a'mal sallah a farkon lokaci iya daga cikin ayyuka masu fadala wanda suka hima sauran fadala yace fi sahihai a cikin bukhari da muslim an ibn mas'ud hadisi daga Abdullahi dan Mas'udin, Allah kara mashi yarda yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, wani yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyuka wanne ne yafi fadala, sai ce as-salatu li waqtiha, salla a lokacinta, bi ma'ana a harkar lokacinta kenan. Lokacin sallah yana yi, kai kokari a same ka kai sallah, daga lokacin sallah a same ka kai sallah, salatu fi awwal liwqtiha. Na biyu sai ce wa birrul walidai, da biyayya ga iyaye kenan. Ana magana ne bayan kai a matsayinka na musulmi, to a matsayinka na musulmi abinda aka yi bukata a tare da kai wanda suka yi fadala, na hurko shi ne kasance duk lokacin sallah a ce kana nan kai sallah. Na biyu sai birrul walidai, shi ne biyayya ga iyaye, kyautata musu, kula da su, tsayawa akan al'amuransu a zuciyarsu, ya kasance suna ji a ransu cewa alhamdulillahi da samun ka, ba su da wani gilli a ransu a kanka ko da ba su gaya maka ba, to madalla da kai, madalla da ɗa'irin wannan, ko ba komi ka cewa ka gaida su, ka gaida su suna da bukatar wani abu kana da yi musu, suna bukatar aike jeka, duk abin da ya kamata a yi wanda ka san zaka bukata kai ma, cikin bukatar ka kana yin kaza kana yin kaza, to in iyayenka, idan ka zo yin iyayenka, kai kokarin ka san su shin su ma suna da irin wannan bukatar, kai kasance kawai kada kake kare ka wa ruwanka da me yake damun su ne, ina kake kula da kanka in baka lafiya ka kula da su, ina kake kula da iyallanka baka in basu da lafiya ka kula da su, kai ma sama da wannan, haka ake so a sani, saba musu tabewa ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laihin da Allah subhanahu wataala yake gaugawar kama mutum akan shi tun a nan duniya ka je lahira, yake cewa zalimci da saba ma iyaye, sai sa Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban in yace abota mishi kada a mai shirka, abin da yake kana gaba sai yace kuma wabil walidaini ihsana, iyaye kuma su ma ake tata musu, aiki ne mai fadala, aiki ne mai daraja, aiki ne wanda shedan zai zo ya ringa nema hana ka, saboda ya san abin da ake samu anan, ya san darajar da ake samu anan, shedan zai zo ya ringa tsaya ya riraya maka cewa an bata ma rai, an yi abin da kake so, an yi kaza an yi kaza, an maka fada ihu ihu shi kai kwana biyu baka so ba, duka shedan ne, saboda so ke raba ka da tsira duniya da lahira, to anan take ko da yake kuma a cikin addu'in ka ringa sa su, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ba sai sun mutu ba tun suna da rai, rabbighfirli waliwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, idan kuma suka mutu sun ma yi bukata a lokacin, a lokacin nan ne za su ga an ka musu wani manyan kaya na alkhairi a lahira, su ce wannan daga ina, sai Allah ce musu istighfari waladaka lak, istighfarin da ɗanka yake ta maka yana nema masa gafara, su ne aka kawo maka wannan tarin alkhairi, kaga alkhairi ne wanda shi bai gadon ma kanshi da su ba a nan duniya, amma kuma ɗan shi ya isar mai da su, domin kokari ya kasance mana haka nan, Allah ya taimake mu. Sai ya ce kuma fummal jihadu fi sabilillah, sannan kuma sai jihadi saboda Allah. Shi jihadi kala-kala, da farko babba dai akwai jihadun nafs, ka yi jihadi da ranka, san rai, ka yi jihadi da ranka, ko da yaushe gidanka zai ringa ikaza ikaza, to ka yi jihadi, kada ya kai ka yi baroka, sai ka yi tsaye zaka yake shi. Daga cikin jihadi kuma akwai jihadi na kafirai da ake yi, jihadi na kafirai ko munafikai, shi wannan kuma ana yin shi da baki, ana yin shi da aiki, ana yin shi da zuciya, duk da wanda ya samu kuma ana yin shi da dukiya, idan ta kama a yi da hannu, sama zuwa sallallahu alaihi wasallam sun yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga zawa ta nawaye, suna da yawa, kage yayi gazwatu Badr, yayi gazwatu Uhud, yayi gazwatu Khandaq, yayi ta Banu Qurayza, Qainaqa, Dawmatul Jandal, Fatahu Makka, Hunayn, duk wannan gazwatu ne wanda manzo Tabuka, duk wannan gazwatu ne Mu'ta, duk gazwatu ne da manzo sallallahu alaihi wasallam dewa kuma da shi ake zuwa. Wannan kaga yaki ne nabi, yaki ne na hannu, kuma akwai yaki na dukiya wanda aka samu sahabbai dewa sun yi shi, kuma a yanzu ma ana nan ana yi yaki na dukiya. Misali wuri gashi nan ya dace a ce an yi masallaci, kai masallaci to alhamdulillah za a yi alkhairi a wannan wuri. Jihadi ana buƙatar makaranta, kai makaranta za a yi alkhairi a wannan wuri. Ana buƙatar zuwa wa'azi, misali ko wata mota ta zuwa wa'azi, kasa ya kabada alkhairi, jihadi kasa mata mai jihadi, duk gudunmuwar da zaka bada a yakin Allah jihadi. Haka nan sai kuma jihadi na munafukai. Su munafukai matsalar su sun yi matsala akan kafirai, tunda su kafirai an san kafirai ne, su ko munafuki ba a san munafuki ba, Allah kaɗai sani. To shi munafiki me yake kokari? Shi kokarin ka muku shubha ne zai ringe shi, ya sa ma shubha a ranka, aikin da kake yi ya kasance ka bari. Sai kuma jihadi da shaitan, shi kuma shaitan jihadi a kan shi shi ne shubha da zai ringa sa maka. Shaitan din kuma akwai na mutane, akwai na aljanu, akwai wanda zai zo kawai bai da aiki illa kama shubha a kan wani abu da kake yi, kawai sai ɗan samu ka shubha sai ta yi shi. Ga misali wanda suke cewa su ɗan Qur'ani zalla ne, ai ba wansu da hasu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan shubha da suke kama mutane, su ce ma kawai Qur'ani shine littahi ɗaya wanda Allah ya sanko, banda Qur'ani duk wani littahi ƙarya ne. In kai magana su ce ba ka yarda Qur'ani ba ne, ba ka yarda ba Qur'ani ya yi kowane littahi. Haka za su ringa kama shubha wanda in suka ma wata tambaya ba ka iya ba da amsa, saboda in ka ba da amsa fita ce zai eh na yarda da Qur'ani gaskiya ne. Amma Qur'ani yana da fasara, yanda ka zo ka zamana kake fasara ma mutane ayoyin Qur'ani, wanda aka fara sabko ma shi shi ya fara fasara Qur'ani. Idan Allah ya ce ma ka yi sallah, shi sai ya gaya maka ga yadda za ka yi ruku'i, sujada, me za ka karanta, ga nan za ka yi tahiyya, haka yi sallama. Idan Allah ya ce ka fara zakato, shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi, haka yi. Allah ya ce ka yi haji, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fasara maka ya ce to hajjin wannan ga yadda ake yin ta, zo in gwadamta ma yadda ake ta aikace. Duk a duniya ta ilimi, duk kowane irin ilimi, shi ne ma matsalar ta kawo tsakanin philosopher, suke cewa wai istuwar ilimi ne ko ba ilimi ba ne. Misali istuwar ilimi ne ko ba ilimi ba ne, me yasa? Saboda istuwar labari ne wanda kuma ba iya aikata shi aikace. Yanzu misali idan ka karanci tarihi da aka yi jirgin girman duniya, ka kuma ka aikata wannan jirgin girman duniya aikace ko wani abu da zaka a ce wa wani aiki da kake dalilin ka karanci jirgin girman duniya? Amma misali idan ka karanci fizik, misali ko ka karanci SVT ko karanci medicine, aiki ne kana karanta shi kuma saka zo ka aikata shi, kama wannan allura, kama hada wannan, ka hada wannan, ka gani ka yi karatu kuma ka yi practice. Me nake so in ce? Kowane ilimi akwai practice a ciki. To gardama ma da suke su philosopher akan tarihi, akan histoire, ai ita ba ilimi bace, wasu suka ce a ilimi ce, saboda tarihi a ilmance ibara an asbabin wa musabbabat, wani abu ne wanda yake faruwa sai kaza ya faru. To idan ka karanci tarihi, duk lokacin da kaga wannan sababban da suka sa kaza ya faru a tarihi, kaga sun fara afkuwa, to ka rubuta ka ajiye wannan abin da ya faru a tarihi, yana iya sake maimaituwa a wannan lokaci. Yanzu misali abubuwa da suka haddasa jirgin mondial, abubuwa da suka haddasa 1 2 3 4 misali, idan a yanzu aka sake samun iri-irin wa'annan abubuwan suna afkuwa, to akwai yiwuwa a sake wani sabon yaki. Kenan kaga shi zai taimaka maka ka san khibra ta rayuwa, ka samu experience ta rayuwa, kaza da kaza dama mun karanta a tarihi, in kaza na faruwa kaza ke afkuwa. Shi zai ga Tijjawa idan suke magana zai gani kamar sun yi diba, shi kuma kawai asalin abin da ya faru ne jiya, da shekaran jiya shi ba dama daga sun yi magana sai gani abu ya tabbata anan dai akai kumbankar insa cewa yadda cewa ilimi ne kowane ilimi akwai tsari to yanzu misali addinin musulunci ka karanta ai akwai practice to practice in ya take kai da yanzu baka da video ta saman zana sallallahu alaihi wasallam da yanda suka yi practice babu ita ko baka da video ta sahabbai baka ta tabi'ai babu inda zaka dauke ta sai a littafi sai a littafi manzo sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake kaza to gashi to wannan shine wani hadisi ba wani bane ba in kaji an ce hadisi kan kara kaka rage huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa sifatihi wa takriratihi babu wani magana annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam sufufun manzo sallallahu alaihi wasallam ko abinda aka yi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba shine hadisi ba to hisa kama wannan shugo hisa jiwa ma to kaga wannan dole sai an tashi an yake su da ni da hujjoji mutane su fahimci cewa wannan ba addini suka zo su ma aiki ba sun zo rusa addini ne tunda su niyyar su so suke kawai a tsabe manzo sallallahu alaihi wasallam kwata kwata daga cikin addini kina amida shari su abar sai abin sai ga dama waye isa ya hudda annabi addini kuma yace addini zai kai kuma mu dauki magana kuma bar ta annabi aya haba akramakallahu haba akramakallahu to kaga wannan shubhatin suke jefawa wanda hi an tashi ita ma an yake ta akwai kuma jihadin da zaka yi da shaydan akan saba ma Allah inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa da jihadi akan azzalimi mar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adafu al-iman idan ka gana zalimci jihadi ne ka hana idan baka iyawa da hannunka ka hana da baki idan baka iya da baki to kaji abin a zuciyarka suka ce wannan shine mafi karanci idan kaga jihad da ake magana anan ana nihin jihadi na kowanne nau'i mu yi kokari ya kasance mun samu kanmu a ciki mu yi jihadi mu karmi karin zuciyarmu mu nemi ilimin addini mu yi kokarin aiki da ilimin addinin mu yi hakuri kuma wajen aikin da shi da kuma wajen kira wasu domin su ma su kama jiki su ringa yi na sai malike cewa as-salatu ala waqtiha min ahabbil a'mali ila Allah salla a lokaci yace yana daga cikin mafi soyuwa aiki a wajen Allah haka hadisi na ibn mas'ud wanda ya gabata kenan wani ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyul a'mali afdal wani aiki yayi fadala yace as-salatu li waqtiha salla a lokaci wa birrul walidai da kuma bin iyaye sannan jihadi saboda Allah haka na uku yake cewa as-salatu ala waqtiha tahrumuka ala an-nar salla a lokaci tana haramta maka shiga gidan wuta sai yake cewa rawa ahmad bi sanadin hasan an hanzala al-katib radiyallahu an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafaza ala as-salawat al-khams wanda kiyaye salloli guda biyar ruku'ahunna ruku'in su ya kiyaye shi yayin shi yanda ake so yanda ya kamata wasu sujudahunna ya kiyaye sujada yayi ta yanda ya kamata yanda ake so wa mawaqitahunna ya kiyaye lokacin sallah yayi ta a lokacin da ake so wa alima annahunna haqqun min indillahi kuma yayyaki ya san cewa yin wannan sallah haƙi ne na Allah dole ne ayi saboda Allah ya ce ayi duk wanda yake da wannan yaqinin ya tashi ya sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhala aljanna zai shiga da aljanna aw qala yake cewa ko kuma yace wajabat lahu aljanna kai aljanna ta wajaba a gare shi shiga aw qala sai yace hurrima ala nar yace kai wuta ta haramta akan shi kenan kaga kiyaye sallah da kuma yaqinin cewa saboda Allah take yin ta dan Allah ya ce kai kake yi to sakamakon ba shine gidan aljanna kuma an haramta ma wuta ta tunanin ka na kenan zamu shiga babi na at-taqaw him bar shi wannan sati ne zan wasai mu shige shi abu at-taqaw bi ma'ana nafiloli bayan farilla na insha Allah ta'ala babi babin da zamu shiga kenan sati mai zawa abinda muka fada da shi Allah ba mu lara wannan muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh